Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya fara da cewa abin mamaki ne yadda aka tattara irin waɗannan zarge-zarge na ƙarya da wasu 'yan Najeriya suka yi, kawai aka gabatar da su a matsayin rahoton kwamiti da aka kafa domin binciken zargin cin zarafin 'yan sanda.
Without missing words, let me say right to you that never in the history of any judicial panel in this country has his report been riddled with so many errors, inconsistencies, discrepancies, speculations, innuendos, omissions, and conclusions that are not supported by evidence.
Lai ya ce ba a taɓa fitar da wani rahoto mai ɗauke da labarin ƙarya da kutumbila da zuki ta malle har da ƙazafi irin wannan rahoton ba. Lai ya ce abin mamaki ne a ce irin wannan kwamiti da ke ɗauke da masana harkar shari'a kuma ƙwararru su fito da irin wannan sakamako cike da ƙarya da kurakurai, saɓani da hasashe da zarge-zarge a matsayin rahoton bincike. Wannan ya nuna cewa ba su yi wani bincike ba, kawai sun maimaita abubuwan da ke yawo a dandalin sada zumunta ne da ba a tantance ba. Tun faruwar lamarin a ranar 20 ga watan Oktoba na shekara 2020, sabanin dalilin da yasa aka kafa su tun farko.
The chief finds that from the medical data examined, including the time of arrival at medical facility and the nature of the injuries sustained by the victims who were taken to the 5 medical facilities, that no military grade life ammunition, high velocity in brackets, was fired at the protesters at Lekki toll gate on 20th October 2020 within the time frame of reference, which is 18:30 to 20:34 hours.
Layache. Bayanan ƙwararru masu ƙarfi sun nuna cewa waɗanda aka kai su cibiyoyin kiwon lafiya guda 5 na nuni da cewa babu wani harsashi na soja da ya samu wani cikin masu zanga-zanga a tashar Lekki a ranar 20 ga watan Oktoba daga 6:30 na yamma zuwa ƙarfe 9:26 na dare. Saboda haka ƙarya ce aka yi cewa sojoji sun harbi waɗansu a wurin. A binciken da ƙwararren likita Professor John Obafunwa ya yi akan gawarwaki uku da aka samu, ɗaya ne kawai ke ɗauke da alamun harbi kuma ba harsashin sojojinmu ba ne. Lai ya ce idan an kashe mutane kamar yadda rahoton ya bayyana, ina iyayen waɗanda aka kashe suke? Me zai sa su ki fitowa su nuna baƙin cikin rasa 'ya'yansu? Lai ya ce ko akuya ce ake kiwo, idan ta ɓata sai an nemo ta, balle mutum. Ko me yasa shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba zai mayar da martani ba sai an samo rahotanni daga jihohi?
The president's pronouncement was clear, which was that he will wait for the report of the entire, all the panels set up in all the states. He was not referring to Lagos State report.
Lai ya ce an kafa kwamitocin bincike a jihohi 27 na kasar. Ba zai yiwu shugaban kasa ya bayyana ra'ayinsa a game da rahoto ɗaya kawai ba. Idan sauran sun kammala ayyukansu, to gwamnati za ta fito da matsaya. Da yake amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na ya ajiye aiki, Lai ya ce ai tun ranar da ya kama aikin minista ake yi masa wannan kiran, shi kuma bai ajiye aiki ba har yanzu, kuma ba zai ajiye aiki ba. Lai ya lissafo gibi 10 a rahotannin kwamitin NSAS, kuma ya dage cewa babu kisa da sojoji suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.